Sama da wata guda bayan kaddamar da ayyukan tashar samar da wutar lantarkin da kamfanin Nigelec ya baiwa wani kamfanin kasar Mauritania kwangilar gudanarwa, mazauna ungwanin da suka hada da Kwara Kano, Gudel, Sonisi, Kubiya, Yantala da Bobiyal sun fara kokawa a game da mawuyacin halin da suka tsinci kansu ciki. Sun kuma kara da cewa samun bacci yayi wuya a sakamakon karin injina, yayin da aka fara ganin alamun gurbacewar iskar da ake shaka a irin waɗannan unguwanni, kamar yadda suka bayyana a wata sanarwar da suka fitar.
Nigelec tana ringa damu da hayakin nata inne cikin zahin ga in mutum bai kwana cikin ɗakin likitan, dole ne kuma mutum ya kwanta a waje, surtu da harkar gas innan ne, wanga a zuwa gaba ne yana halaka mutane.
Iskar da take fidda kamar iskar shafa man mota, ɗaki na zahi gare shi ba ni iya kwana ciki, dole ne in kwanta waje. To cikin kwancin na waje ba ni samun daɗin kwana ne, kun ga in ina karatu disturbance ta karatu inna aza bidon ruwa ina ganin bidon yana girgiji, kun gane ruwa ina ganin suna motsi, waje ko ba ni iya kwana, waje iska da breathing da vibration din duka suna hana mutum kwana, babu kwana ne cika abun.
Zancen nan da ake wasu daga cikin irin waɗannan mutane sun fara jin wasu alamomi masu kama da na kamuwa da wata rashin lafiya sakamakon gurbacewar yanayi, in ji su.
Sunana Dr. Ibrahim Muhammadu, wanda masiha ta shigo cikin karshen mu a samu wani maganin ta. Kowa ya ce mana a to shi kwanakin ga ya ji ko makogwaron shi ba dadi, ko ya ji wani abu na karkarar wuyan shi, ko ya ji mana ya ji ciyan kai, wasu har wani gurdani masu fara hajijiya suka fara shi da wannan abu ya faru cikin karcam. Gaskiya ce wadda kowa ke jira nan wurin. Shi deje na Nigelec muna gaye ta shi zo bude baki tare da mu nan wurin, ya samu ko a gudanan tare da mu cikin gidajen mu, ya jiya ya san da ba daga cikin kai ne muka hiddo wannan duk abin da muka rubuta newsletter mu.
Gwamnan mutanen da suka hada a wannan gangami don kalubalantar tashar ta Central Nigelec Gudel sun buƙaci hukumomin kolin ƙasa su dubi wannan matsala tun wuri bai kure ba.
Ni ne kawai mai alhaji Bire Kasim, rai na kowa guda ne a cikin ɗakin ka baka kwanta. To muna kira ga shugaban ƙasa Bazoum Mohamed da Prime Minister su yi dubara su muna wani abu, in ba su yarda ba su sake yin enquete, kuma muna kiran Alsiya ma su zo su bincika su gani da INDDH in abu da muke faɗi iska ne.
Mun nemi jin ta bakin wani kusa a kwamitin gudanar da harkokin kamfanin Nigelec, amma kuma ya ce mu ba su lokacin nazarin bayanan da sanarwar ta kunsa kafin su mai da martani. To amma a wata wasikar da ya aike wa kungiyar kare haƙƙin masaya ta Kodaye a makon jiya, daraktan kamfanin Nigelec Khalid Alassane ya yi watsi da dukkan matsalolin da kungiyar ta yi zargin tashar ta haddasa, domin a cewarsa an kafa ta ne tare da mutunta dukkan ka'idodin da ya kamata. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.